Jami'un da suka goyi bayan takar Alhaji Isu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya a jamhuriyar Niger a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da ya wakana a ranar 20 ga watan Maris da ya gabata suna ci gaba da nuna gamsuwar su game da sabuwar majalisar ministoci mai membobi 38 da aka girka a ranar jiya kuma a cewar Abdul Wahab Garba kakakin jam'iyyar CDS Rahama Reshen birnin Kwandi a nasu bangare liya ta biya kudin sabulu
wanda government da an kai ta yanzu gaskiya gurgurdan hali sai in ce alhamdulillah kwalliya ta biya kudin sabulu saboda duka mutanen da suka zo suka goyi bayan wagata ta wanga gwamnati karo na biyu gurgurdan hali kowa an samu mutane ne an kakkasa an bashi kaso irin wanda ya kamata ga daidai karhin da gare shi to kuma ga government sabuwa tunda ta kumshi kusan minista 38 haka gurgurdan hali alhamdulillah kowane karhin shi da ya gwada ne aka dibi daidai abin da kamata a bashi wanga ya samu minista kaza wannan ya samu minista kaza wannan ya samu minista kaza to abinda muke fata ga duk waɗannan ƴan takaran ko wannan ministocin da aka nada a halin yanzu muna fata ubangiji Allah ya kaddara Allah ya bada sa'a wannan mulki karo na biyu da za a taya ubangiji Allah ya nuna muna mutanen nan kowa ya zo ya bada goyen bayan shi 100% don a samu a gina kasar Niger Niger kasar mu ce ba mu da wata kasa da muke tunkawo da ita muke alfahari da ita
a bangaren jam'iyyar MPR jamhuriya ta Albade Abuba reshen birnin Kwanni Alhaji Sani mai kasat na cewa na iyayi domin duk wanda an kasa a wannan majalisar ministocin wanda ake ganin ya dace da wannan matsayin ne
an yi nade-nade lalle sun burge mu kuma sun ba mu shawara domin duk an tsaya an yi nazari an ga kowane wurin da ya doka ne an ka bashi kowane wanda duk ministan da ka ja ambata to wanda kaga an bari nan wurin to shekara biyar da yayi an ga ya rika wurin da kyau ne da mutumci da kima kuma an ga zai iya da shi an ka bar shi wanda kaga an canza kuma an hararo wanda an kaga kamar zai ci gaba ga wurin an ka doko shi an kasa ko ba mamaki kamar mu yanzu kaga misali Albade duk inda kai mai zato kai dan siyasa ko ko kai mutum to shi ba haka mai kai ne zato kuma ba haka shi kaso ba amma tunanin kasa ta ci gaba da son akai inda za a kaga sai doki wurin elevage da noma to kaga na ayan kadi ba wani dumina mi zai himmar shi za a gani bisa ga harkar manoma himmar shi za a gani bisa ga harkar makiyaya mi Allah ya dabbobi mi kasa ke so kakin shekara biyar kuma mi za a yi a gaban kasar harkar lahiya kenan kaga wannan shine kamata mutane su saka kansu ba wai kace wani bai kamata ya doki wuri kaza don ya mai kadan koko ya mai yawa koko a'a aikin da ka iya yin wani abu ciki ne kakin zuwa karshen manda to shi aka harara a ga an baka kakin karshen mandan nan to ka kara gurgusa wurin nan gaba ba kawo ba da shi ba
sai dai a cewar wani matashi Malam Abdalla waɗannan ministocin sun yawa kuma abin yayi over sosai amma ya shimfida hujojin sa
saboda in ka doka misali mu Niger karkashin France muke ko da France ita da kanta minister guda 16 gare ta kuma ita France ita ke jagoran Niger kuma tana jagoran sauran kasashe na Africa ita ma da kanta France al'umman ta million 66 a gare ta amma minister guda 16 kai gare ta misali in ka doke shin tana da 1 milliard da 357 gare ta kuma tana da minister 36 kenan mu ne Niger mu ita da minister guda biyu in ka doke misali Turki tana da million 75 amma minister ka 22 gare ta misali in ka doke Alman minister ta 8 gare ta kuma wajen million 80 mi balle a ce yanzu misali Niger ta kai yanzu misali a doke har minister wajen 38 kuma duka mu miliyan 17 ko muke
ɗan karin magana dai na cewa ba girin ba ta yi mai ɗan ƙasa na nan sun zura idanu domin ganin irin rawar da kowanne daga cikin sabbin ministocin zai yi a nan gaba domin kawo nasa kokari don talaka ya samu sa'ida Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger